Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a nan Amurka sun ƙara tsaurara matakan tsaro domin kare wuraren ibadar Yahudawa da masallatai yayin da aka gudanar da gangamin nuna goyon bayan Palestina a ranar Juma'a a sassan duniya. Suna masu kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Dubin dubatar musulmi ne suka yi gangamin nuna goyon bayan Palestinawa bayan kammala sallar Juma'a a sassan yankin Gabas ta Tsakiya. Yan sanda a New York da Los Angeles birane biyu da suka fi yawan jama'a a Amurka sun ce za su tsaurara aikin sintirin da suke yi musamman a wuraren ibadan Yahudawa. Ko da yake jami'an tsaron sun ce babu wata alama da ta nuna cewa akwai barazanar kai hari a wuraren ibadar. Magajin garin birnin New York Eric Adams ya ba da umarnin ƙara tura jami'an tsaro a makarantu da wuraren ibada a matsayin kandagarki domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Matakan da hukumomin tsaron ke dauka a Amurka na zuwa ne yayin da hukumomin Isra'ila ke ci gaba da ba da umarni ga Palestina da ke zirin Gaza da su fice daga arewacin yankin bayan wani harin bazata da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila da ya halaka sama da Yahudawa 1,000. Lamarin kuma da ya sa Isra'ila ta yi ta lugudan wuta a yankin na Gaza a matsayin martani wanda shi ma ya halaka sama da Palestinawa 1,000. A gefe guda kuma ministan harkokin wajen Iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin na Isra'ila da Palestina ya yadu a wasu yankunan Gabas ta Tsakiya muddin Isra'ila bata dakatar da hare-haren da take kaiwa yankin Gaza ba. Lugudan wutar da Isra'ila ke kaiwa a yankin na Gaza martani ne bisa harin bazata da mayakan Hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya halaka ɗaruruwan Yahudawa. Hussein Amir Abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ta kai shi birnin Bagadaza kafin ya dangana da Beirut, inda daga nan kuma ya nausa zuwa Damascus, babban birnin Syria. An dai ta fargabar faɗan na Isra'ila da Palestina ya kwantsama zuwa kan iyakar Lebanon, inda mayakan Hezbollah ke zaman shirin karta kwana bayan harin da Hamas ta kai a kudancin yankin na Yahudawa. A ranar Alhamis, Isra'ila ta kai wasu hare-haren martani kan filin tashar jiragen saman Damascus da Aleppo da ke Syria bayan wasu hare-hare da aka kai yankin tuddan Golan Heights da Isra'ila ta mamaye. Shugaban Amurka Joe Biden a farkon makon nan ya yi gargadin kada wata ƙasa ta shiga faɗan a yankin Gabas ta Tsakiya, inda ya tura jirgin yakin ruwan Amurka zuwa yankin a matsayin nuna goyon baya ga Isra'ila.
Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation.
Biden kene yake cewa duk wata ƙasa ko kungiya ko wani da ke tunanin amfani da wannan rikici wajen cimma wata manufa, ina da kalma ɗaya da zan faɗa muku: kada ku kuskura, kada ku kuskura.
I have one word: don't. Don't.
Sai dai ministan harkokin cikin gidan na Iran Amir Abdullahiyan ya kalubalanci kalaman na Biden, inda ya ce a daidai lokacin da Amurka take kira da kada kowa ya shiga faɗan, a gefe guda kuma ta bari Isra'ila tana ta kashe mata, yara da sauran fararen hula a yankin na Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Jim Jordan a matsayin sabon ɗan takararsu a zaɓen kakakin Majalisar ta Wakilai yayin wani zaɓen cikin gida da suka yi. Shi dai Jordan ɗan gani kashenin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ne. Yanzu aikin da ke gaban Jordan, wanda ya fito daga jihar Ohio, shi ne ya ƙoƙarin haɗa kan ‘yan Republican da ke da rinjaye a Majalisar ta Wakilai, amma kuma suke fama da rarrabuwar kawuna yayin da ake shirin tunkarar zaɓen wanda mai yiwuwa a yi a mako mai zuwa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce, wanda masu hikimar magana ke cewa
shike kawo da rabon wani.
Kasancewa da ku a cikin wannan shirin a wannan makon, baba da fatan an iso ƙarshen mako lafiya.
Lafiya kalau Murtala, ya wurin naku.
To alhamdulillah, gashi nan muna kokarin mu tarbi sanyi a kasan kuma bana ma an ce irin sanyin da aka yi bara, naji an ce wai ma'aunin na bana zai zarta haka nan, saboda haka ban san ko ka shirya ka nemo kirga da irin
abin. Ai dan kunyan sanyin da ya leko ma kai ma baka ga yadda nake shiga ba. Kamar da Eskimo.
Allah sarki. Subhanallah. To baba kai tsaye bari mu soma da wato sakonnin taya muna zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki a daga nan fili a bari ya huce kamar yadda aka saba. Na farko daga iyalin Mr. Edward Anthony Zita da kuma iyalin Fezin Henry Boromiat. Bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi, wato Victoria Fezin da kuma Denfa Edward, wanda za a daura shi yau in Allah ya so yau Asabar din nan a 14 ga watan Oktoba da karfe 10 na safe a majami'ar wato cocin LCC Lazan Lantan ta Arewa da ke jihar Filato kenan. Tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya bada zuri'a tayyiba saliha. Amma baba za a goge baki fa bayan daura auren, don haka in kana kusa sai ka shirya.
Gaskiya fa sai mu wanke ciki, mu sha maganin zawo ke don mu wanke ciki.
Na'am, yau wato haka kuma ga sakon taya muna zuwa ga iyalan Mr. Daniel Dalladi da kuma Inde da Luka Manu, saboda daurin auren su kuma ƴaƴansu da za a yi, wato ASP Suleiman Daniel Dalladi da kuma Miss Joy S. Luka Chantel. Shi kuma za a yi shi ne a ranar 4 ga watan Nuwamba, wato sati mai zuwa kenan, Allah ya kai mu 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023 da karfe 9
kuma sati jinke don dai
ko kuma sati biyu a majami'ar Ekwa da ke lamba 3 English Yelwa makaranta jihar Bauchi. Shi ma dai kamar yadda aka saba, shi ma malam baba za a goge waya a Harmony High School da ke Yelwa Tudu Bauchi, don haka idan Abdulwahab na can sai ya isa don ya kwaso mu cikin sa wato abin da ya sauwa
da ya wakilce mu
na haka ne
na'am to burtala ga wannan kuma sako da yake daga mai saurare mu wato Isun Dila Faki yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa Allah ya saki azurta ni da haihuwar yaya biyu tagwaye kenan dukkanin su maza a radan litinin kenan wato litinin da ya wuce din nan
masha Allah
an samu Hassan da Husaini
masha Allah
yace da su da yayyen su wato Hassana da Husaina da bakiyar su duk suna cikin koshin lafiya
masha Allah
wato Isu Dila Faki ne ya turo da wannan sakon to muna taya ka murna Allah raya abinda aka samu kuma Allah ya dayyaba
to amin summa amin wai ka san wani ba an ce masa an haifi tagwaye sai yace to kyauta da kari kenan daga Allah ka san Allah na to baba kamar yadda muka sani wato ana karuwa kuma ana raguwa wannan sakon ta'aziyya ne zuwa ga dan uwa wato Uzairu Hassan Sanyin na malam Uzairu Hassan Sanyin ne kenan wanda Allah yayi wa dan sa rasuwa Buhari Uzairu Hassan Sanyin na kuma tun ya kai janazar sa a wannan makon da ya shige muna fatan Allah ya ji kan Buhari Allah ya gafarta masa kuma Allah ya bada hakurin jure wannan rashi muna kuma ta'aziyya ga dukkan yan uwa na gidan Aliyu Alkali Sanyin na da dukkan sauran yan uwa da abokan arziki akan wannan rashi da aka yi
to bari mu mika ta'aziyya kuma ga wakilin mu wato Alfonso Okori Igbo kenan na rasuwar mahaifiyarsa da ake kira Teresa Nkechere Okori Igbo wanda za a yi jana'izar ta a ranar Juma'a 27 ga wannan watan Oktoba wato mako mai zuwa kenan a garin Uturu kana za a gudanar mata da addu'o'i a ranar Lahadi 29 ga watan Oktoba a Majami'ar Holy Cross Pro Cathedral Parish a nan Uturu a jihar Abia to muna addu'a Allah ba da hakurin wannan babban rashi da ya same mu duka Alfonso Sokore Igwe kuma a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa muna mika maka da sauran yan uwa da abokan arziki ta'aziyya na wannan rashi da ya same mu
lalle gaskiya ba karamin rashi bane ka san rashin mahaifiya Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri
ai karshe ne karshen rashi kenan
na'am sosai kuwa
to sai kuma ta'aziyya da zan mika zuwa ga Alhaji Idrisu Boss Ayelwa Kumasi na rasuwan dansa wato Garba kenan da aka fi sani da Garban Boss wanda Allah ya masa rasuwa a jiya Juma'a kuma aka yi jana'izar sa a jiya din kana za a yi addu'ar sa a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu a nan unguwar Yelwa muna mika ta'aziyya ga iyalin marigayin da ƴan uwansa da suka hada da Umma Habiba da Madam da Dada Sarkin Samarin Faila a Yelwa da Aisha Boss da sauran ƴan uwa baki daya da Alhaji Gurunshi wato yayan shi marigayin kenan da sauran al'umman Yelwa baki daya Allah ya kan garba ya gafarta masa kuma ya kan sauran magabata baki daya
to amin summa amin baba
Yeah.
gaba bari mu je kai tsaye zuwa ga wato gaishe-gaishen mu na sada zumunci na filin Abin Ya Wuce, inda za mu soma da sakon Abubakar Muhammad Umar gidan Kanawa a Tiku Road a birnin Sokoto Shehu, wato a jihar Sokoto kenan, wanda ya ce salamu filin Abin Ya Wuce da Allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Grace and Harry Abdu da kuma baba Yakubu Makeri. To kaga lambar ka ta fito baba,
shugaban
na'am da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto da kuma Alhaji Murtala Faruk Sa'id. Oh, to ni ma dai
na samu na
yace kai da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka da fatan dukkuna lafiya da ku da iyalanku. Baya haka da Allah ga wata sakon gaisuwa zuwa ga Aliyu Ibrahim, hidin mastan gangaren haske media turun wada Sokoto, da Alhaji Siraju Ibrahim Augi jihar Kebbi Najeriya, da Abubakar Sahabi Tambowar, da Bashir Musa Barade, da Malami Bello gidan Liman, da Faruku Muhammad Shala, da Malami Garba Atakumba Ahmad Rufai Road Sokoto, da Jamilu Ibrahim Namuji Ahmad Rufai Road Sokoto, da Salmanu Alhassan Amaja bayan gidan Yari Sokoto, da Usman Abubakar wato Honorable SA kenan dan fili Sokoto, da Abdullahi Isa Yaro Honorable, da Aminu Sama'ila Dutsin ma jihar Katsina, da Alhaji Rabi'u Rashidi Rijiyar Dorawa Sokoto, da Alhaji Bajini Galadanci Sokoto, wato Alhaji Aliyu Bajini Galadanci Sokoto, da Garba Tsohu Kofar Rini, yace da fatan duk suna lafiya. Sako daga Abubakar gidan Kanawa a Sokoto. Sai sakon mu na gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwar a filin Abin Ya Wuce zuwa ga Aminu Adamu Malam Maduri, da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar, wato da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida, dukkan su a jihar Jigawa. Sai kuma wannan sakon gaisuwa daga wato Dan Juma Bauchi Malam Ahmadu manaja dake Bauchi unguwar Karofin Madaki, yace da Allah ya isar masa zuwa ga injiniya Adamu Yakubu Lame, shugaban sashen ayyuka na karamar hukumar Bauchi, da mai girma Dan Juma Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Lame dake unguwar Dan Juma Goji a garin Bauchi, da Malam Haruna Abdullahi Rima Sabon Garin Birshi dake garin Birshi Gandu a karamar hukumar Bauchi, da Jamilu Barista na asibitin Baramgada dake garin Baram a karamar hukumar Bauchi, da Fatima Inuwa malamin kasuwa wato Fatima mai glass dake unguwar Kobi a gidan Alhaji Inuwa malamin kasuwa, da sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa wanda ke garin Langas dake gundumar Birshi na karamar hukumar mulki ta Bauchi a karshe, da sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi.
To sai kuma gaisuwar fili Abin Ya Wuce zuwa ga Dr. Sa'idu Sani Bajigo, da Salim Muhammad Isa Bajoga, da Dr. Usaini mai maganin ciwon hanta Zindiwa, da kuma Aliko Autaka Finta Yalwa, sai kuma Muhammad Nura Arke, da Alhaji Bura Dada Fataskom, da kuma Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajoga, da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru, da dan adda Maimai Taranka, da shugaba Mati Taranka, da malam mai zanin hula, sai kuma Yusuf mai leda gololo, da Alhaji Sali Haliru Sarkin Zindiwa, sai kuma kawo IKD Potascom, da Hamusu Henry Potascom, da kuma daukacin ma'aikatan Sunshine FM Potascom, da Yawale Sani Takai, da Alhaji Nasuru Mai Dabino Darkin Kano, da Alhaji Umaru Bata Bajoga, sai kuma Alhaji Ali Bata Bajoga, da Malami Kura, da Ayuba Garin Sarkin Noma, da Babawu Mai Taki Turo, da Dan Sandan Najeriya Manga Diyadi Azare, sai kuma Ali Reza Zindiwa, da Abdulkadir Mai Kifi Zindiwa, da duk daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA maza da mata. Sako daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa, da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoga. Sai kuma wannan sako na gaisuwa Abin Ya Wuce da ke cewa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shirin Abin Ya Wuce daga Kabiru Janye Kwari Sokoto a Najeriya, wanda ke son mika sakon gaisuwarsa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Gaisuwar mu ta gaba kuma ta fito ne daga Attahiru Hamisu garin Yarima karamin hukumar Gasol a jihar Taraba Najeriya. Da farko yace yana gaida Usman Muktar dan Nijar kasuwar Barci Kaduna, da Guru Mai Rariya Garba Shede, da Nasiru Uban Shahada birnin Kebbi, da kuma Ubale Idiri kasuwar Mutum Biyu, da kuma Alhaji Abdu dan gangare Mayo Ndaga karaman hukumar Gembu Taraba da kuma Usman Muhammad Maiduguri da Ishaka Maigoro Wuriyo da kuma Yusuf Mai Rakumi dan Kande Kaduna. A ƙarshe ce yana gaida Yusuf Muhammad dan Doma Khartoum ƙasar Sudan da fatan dusun tashi lafiya.
Jalina gar gaje kamadan kamba
ali laiken
laza uban kasa usmanu na shan jalina gar gaje kamadan samba
ali laiken laza
ji kan ni jaddadi awajan madashi
ali laiken laza
ji kan ni jaddadi awajan madashi
ali laiken laza
baba kai daga laje ka ji galaje na garbaje kamalan sambo
alaje laigen laza
malan kubangali baban je kada
alaje laigen laza
bamlan jiwa mai ban solo na garbaje kamalan sambo
alaje laigen laza
limi adan gali baban je kada
alaje laigen laza
malan bangali baban je kada
alaje laigen laza
mani nagar baji kamalan sambu
alaje laigen laza
shehun gusunda sokkata ji kan sambu
alaje laigen laza
manin gabadali min kiwa zazzo
alaje laigen laza
kai daga laje ka ki galaje nagar baji kamalan sambu
Alaje
laigen laza madan ubangali Usman nazazzo
alaje laigen laza
bauna sanu wasake Usman nazaliya
alaje laigen laza
kanki ba kadim wa domin mai halbi
alaje laigen laza
kanki ba kadim wa domin mai halbi
alaje laigen laza
shehun gusun da sokkata yi kan sambu
alaje laigen
Manin gabadali min kiwa zazzo
alaje laigen laza
madan ubangali baban je kada
alaje laigen laza
banni zani zali yan karate abin ga uku da man shehu
alaje laigen laza
dan tafi zali yan karate abin ga
to baba yau kan shage suwa daga masu sauraron mu to bari
ka yi mane fisago
gaskiya to bari mu ce bangaren wato labaran mu na nishadi kamar yadda muka alƙalanta yau zan ba da karamin labari ne baba ba mai tsawo sosai ba yawa ka san nan a wajajen gabacin jihar Sokoto akwai wasu rukunin na jama'a da ake kira godirawa ko
kai gobe to ya ka dauko magana
kai ka gansu zaka gansu wasu da su ga kaman sun yi fada da kuraye ne
duk fuskar na azali
ya ga musu fuska Allah yawa to shine wai wasu daga cikin su haka guda uku sai aka tura su irin kasu irin dan daukan nauyin da karamar hukuma take yi a dan tura yara makaranta sai aka tura su karatu Zaria to shine sun dawo sai suka yi hutu nan a sabon birnin Gombe ka san nan ne shi da kwata gobira
haka ne gobira duniya ba
yawa to sun je hutu wai sun je na hutu ana tsakiyar gari in ya maka tun daga makaranta kowanne su yayo wanka an sawo jin an zanzaro an zo wasu sun waye sun fito daga kauye ko baka gane
haka ne idan ka ga gobiri ba gobiri cikin jins
yawa to shine suka je to wai to a ɗayan an kai shi Zaria ɗayan kuma an kai shi a Adinnan Kaduna
na'am
sai suka haɗa gida to shine suka zo tsakiyar dandali haka suna so su nuna mutane cewa sun fayo boko suna jin tunanci to sai can sai ɗayan kawai sai buɗe baki sai ce mai a kai wane ya ce long time no so to shine to yaji shi ko abokin nashi da suke tare da su biyu ne na suka hada da mutum ɗaya ne inda mutum biyu ɗaya ne ya fara wannan wani long time no so shi kuma ɗaya sai ce ni ɗaya sai ce ni kai kuma simple English you can't speak agari to sai shi wancan da yake shi kadai din eh kalle sai ya ce kai yace wallahi all of you are wrong ka san za a rubuta kalmar ka san za a rubuta kalmar wrong ka san da w ake farawa
eh haka ne
to shine sai ya bata hakkin ta wai all of you are wrong wai su ga ya ma ƴan uwansu gobirawa cewa wai su yi karatu to ka zama gobiri komi nashi na wuce wuri ne kuma ga kai Allah ne ya sauke Allah ya sauke
kayan Allah ne wanda rigimar da fatan za ka iya yi wanda ka san ban so in ce ba faɗa ta ne amma suka same ka wannan
awa ai ai da Allah kamar ya ai yaran mu ne
Allah sarki to
ai bayan Fulani ne ai ka dogare ni
Allah sarki
to baba na ga Julie tana daga mana hannu saboda haka anan zamu taka birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
baba ya ko makeri
sai ita kanta Julie da tayi hidimar tace sautin da kuma hada shi ni Murtala Faruk sai nuna ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kada haje zage zamani na garbaji kan malan sambu haje zage zamani shehun gusun da sakkwata yi kan sambu haje zage zamani gaba dalimi kiwa zazza haje zage kai daga laje ka ki galaje na garbaji kan malan sambu haje zage zamani malan ubangari Usman na zazzo haje zage zamani bauna sanu wasake Usman na zaliya haje zage zamani sanki ba kadi mu wa domin mai halbi haje zage zamani sanki ba kadi mu wa domin mai halbi
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya